الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 18 ga watan Al-Muharram hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace ma 7 ga watan 9 shekara ta 2020 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafin mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Al-Sheikh Al-Imam Al-Hafiz Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba da yafi idan da tamboyi suna iya gabata wa miskin suna iya matsowa kuma na'am wai misali mutum ne ya binciko wani abu wanda aka yi masa sihiri kamar ya samu sihirin daga magaman da aka yi ko wata laya wadda ana nihin a mallake shi a bata masa a gurbata masa rayuwa da abin da ya kama da haka yaya ya kamace abin da ya zama wajibi a kan shi ya lalata wannan sihiri domin yana daga cikin hanyar warware sihiri idan aka samu abin da aka yi sihiri a wargaza shi a kone shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi masa sihiri ubangiji ta'ala ya turo masa sakon cewa wane ya masa sihiri kuma ga abin da zai karanta domin Allah ya bashi lafiya kuma aka sanar da shi ga abubuwan da aka gangama aka yi sihirin kuma ga inda aka kai sihirin aka jefa shine cikin wata rijiya wadda ake kiranta Bi'ru Zarwan a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Aliyu Allah ya kara masa yadda da wasu daga cikin sahabbai suka je suka shiga rijiyar suka dauko wannan abin da aka yi na sihiri an danne shi da wani dutse a cikin rijiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa aka wargaza shi aka yi daidai da shi to dan haka yana daga cikin hanyar warware sihiri in har an tabbata ga inda aka kai sihirin aka binne aka same shi to dan haka wannan abin da ya kamata a wargaza dan haka kuma wannan duk abin da zaka ga yayi kama da sihiri kamar yadda to da yawa zaka ga mutum yana tsintar irin waɗannan abubuwa an kai gidan tururuwa ko an kai cikin wani shuri da abin da ya kama da haka ko an daga dutse an danne da wata laya da abin da ya kama da haka to idan ka tsinta ka ga irin wannan abu to ka lalata shi da izinin Allah shi wanda aka masa kulla kullar zai samu lafiya darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukunce-hukuncen rabon gado, wanda hadisi na ƙarshe a baban wato shi ne hadisin Abu Kilaba daga Anas ɗan Malik, Allah ya ƙara masa yadda, na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, afradukum Zaid ibn Thabit. Wato manzon Allah yake cewa mafi sanin gado daga cikin ku, ma'ana wanda ya fi ku sanin ilimi na rabon gado, manzon Allah ya ce shi ne Zaid ibn Thabit. Wanda wannan shaida ce wadda ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga shi wannan sahabi Zaid ibn Thabit, cewa a cikin sahabbai gaba ɗaya a ɓangaren abin da ya shafi ilimi na rabon gado, to ya yi fuci. Kamar yadda nan malam ya ciro gabar da ta yi munasaba da wannan baban, tare da cewa wasu daga cikin sahabbai ne su kusan 5-6 maza Allah ya zano su, wanda kowanne shaida ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake badawa a kansa game da abin da yake banta da shi ya fifici sauran sahabbai. Kamar yadda farkon hadisin yake cewa arhamu ummati bi ummati Abu Bakar, manzon Allah ya ce mafi tausayi daga cikin al'ummata wato shi ne Abu Bakar. An gane ko? Wanda ya fi kowa tausayi a cikin wannan al'umma, kuma ya fi tausaya ma ita wannan al'ummar, manzon Allah ya ce shi ne Abu Bakar. Don haka sifa kwa mutum ya siffanta da sifa ta rahama, sifa ce wadda take ta yabo ta jinjinawa. Don haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya siffanta kansa da wannan sifa, cewa shi wato ma'abucin rahama ne. Kamar yadda yake da suna Ar-Rahman, wato da Ar-Rahim. Haka kuma ya siffanta manzon shi sallallahu alaihi wasallama da wannan sifa a can cikin suratul tauba ƙarshenta, da yake faɗa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, game da mu'minai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai matuƙar rangwame ne kuma mai matuƙar tausayi ne. Kuma haka can cikin suratul tauba Ubangiji ta'ala ya koma faɗa wa rahmatul lilladhina amanu minkum, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato rahama ne ga waɗanda suka yi imani daga cikin ku. Don haka sahabbai mazan jiya Allah ya siffanta su da wannan sifa a faɗarsa Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, ma'ana masu tausaya ma juna ne tsakaninsu. Don haka a cikin sahabbai gaba ɗaya, ko mu ce a cikin wannan al'umma gaba ɗaya, wanda ya fi kowa tausayi kuma ya fi tausaya ma wannan al'umma, wato shi ne Abu Bakar, Allah ya ƙara masa yadda. Shi ne ya ce arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Sannan sai ya ce wa ashadduhum fi amrillahi Umar, wato mafi tsananinsu game da riƙo da al'amarin Allah shi ne Umar, Allah ya ƙara masa yadda. Duk abin da ya shafi al'amari na Ubangiji cewa a yi kaza ko a bar kaza, to Umar Allah ya kara masa yadda a cikin sahabbai gaba daya, wato shi yayi fice a wannan fage. Da haka shi babu sassauci, in dai Allah ya zartar da abu kaza yace kaza za a yi ko kaza za a bari. Kamar yanda ya ishe mu misali, lokacin da Uyaina ibn Hisin Al-Fazari, lokacin da yazo Umar, wajen Umar Allah ya kara masa yadda, na cewa a basu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saba basu na dukiya, wanda yana daga cikin wato abin lallasar ma zuciya. Lokacin da ya nemi ganawa da Umar, sai ya biyo ta kan wani dan amminsa, shine Hurr ibn Qais, ya nema masa ganawa da Umar. A lokacin da suka gana da Umar, da ya shiga, sai yake cewa hi ibn al-Khattab, yace ya kai dan Khattab, yace ka kiyaye mu, yace baka mana kyauta wadda take kakkaura irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana. A lokacin nan Umar Allah ya kara masa yadda, kuma sai yake cewa Allah baka hukunci da adalci a cikin mu. A lokacin kaga anan abu, a lokacin nan Umar Allah ya kara masa yadda, sai ya fusata akan wannan kausasa halshe da ya masa. Abu na farko, Umar a matsayinsa na shugaba ya masa irin wannan kalima mummuna, cewa ka kiyaye ni, kalima ce ta tsawatarwa, ka ce ma mutum kai hankali da ni, kai yanzu zaka faɗa ma shugaba ka ce kiyaye ka. Abu na biyu, maimakon ya ce ya amiral mu'minin, ko ma ya kiraye shi da sunansa ya Umar, sai ya ce ya ibn al-Khattab, wato ya kai dan Khattab. Kaga akwai rashin darjantawa wanda Allah ya kai shi wani matsayin shugaba, ka kiran shi wato da matsayin da yake da shi. Sannan kuma sai yake ce ma Umar, baka mana hukunci da adalci, me yake siffanta shi zalunci? Sannan kuma sai yake cewa kuma baka mana kyauta ka kaura, me yake siffanta Umar? Yana siffanta shi da ruwa. To waɗannan maganganu sai suka fusata Umar. Umar sai ya ja hannu zai dambace shi. A lokacin nan shi wannan waziri na Umar, bafadansa Hurr ibn Qais, sai yake cewa, yace ya amiral mu'minin, kauda kai game da wannan, kamanta shi, domin yana daga cikin wato jahilai. Ubangiji ta'ala ya faɗa, yake cewa khuzil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahili, sai yace wa inna hadha min al jahili. Ubangiji ta'ala yace ka riki rangwame, ka kauda wannan, ka khuzil afwa wa amur bil urfi, kai umarni da kyakkyawan aiki, ka kauda kai game da jahilai wawaye, yace wa inna hadha min al jahili, wannan aya wata wauta ce maka. Shi kwa dama al'adar Umar, kamar yadda suka faɗa, wa kana waqafan inda kitabillahi, duk lokacin da aka ce masa Allah ya faɗa ko manzansa ya faɗa, to yakan taka burki. A lokacin nan Umar sai ya lumtu tamkar an tsinke wuta. To dan haka Umar a cikin sahabbai gaba daya, a bangaren abin da ya shafi lamarin Allah cewa ai kaza ko a daina kaza, to Umar shine mafi karfin su, mafi tsananin su, kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya bada shaida a kansa, yace wa ashadduhum fi amrillahi Umar, sai yace wa asdaquhum haya'an, wato mafi gaskiyar su ga kunya, ma'ana wanda yafi kowa kunya a cikin sahabbai, manzon Allah yace Usman, shine Usman Allah ya kara masa yadda. Dan tsabar kunya ta Usman, hatta da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala kunyar shi suke yi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari, lokacin da waɗannan sahabbai suka nemi ganawa da shi Abu Bakar ya shigo ya nemi cewa a bashi izinin shigowa Abu Bakar ya shigo a lokacin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kishingide mayafinsa ya zarkin shi gautan shi ya dan janye cinyar shi a waje manzon Allah bai gyara ba Umar ya zo ya nemi izini aka bashi izini ya shigo manzon Allah yana kan halin da yake bai canza ba da Usman zai shigo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rufe ya tashi ya zauna sai sahabbai suka ce ya rasulullahi yaya aka yi Abu Bakar ya nemi izini na shigowa ya shigo baka gyara zama Umar ya nemi shigowa ya shigo baka gyara zama kuma Abu Bakar wannan Usman da ya shigo ka nemi ka gyara zama manzon Allah sai yake cewa shin yanzu ba zan yi kunyar mutumin da mala'ikun Allah subhanahu wata'ala ma kunyar shi suke ji dan haka ita ko kunya tsantsar alkhairi ce domin duk wanda aka haramta masa kunya to an haramta masa alkhairi gaba daya shi ne yace wa asdaquhum haya'an Usman sannan sai yace wa aqra'uhum li kitabillahi Ubay ibn Ka'ab wanda yafi su iya karatun alqur'ani gaba daya manzo Allah yace Ubay ibn Ka'ab shi ne ake fada shugaban makaranta ma'ana a cikin sahabbai gaba daya wanda yafi iya karanta alqur'ani to shine Ubay ibn Ka'ab sannan sai yace wa afraduhum Zaid ibn Thabit mafi sanin raban gado a cikin sahabbai gaba daya manzo Allah yace Zaid ibn Thabit shine gabar da malin ya ciro kenan a cikin wannan hadisi sannan sai yace wa a'lamuhum bil halali wal haram Mu'adh ibn Jabal mafi sanin sahabbai gaba daya game da halak da haram wato shine Mu'adh ibn Jabal yafi kowa bambanta tsakanin halak da haram sai yace ala wa inna li kulli ummatin amina kusan da cewa kowace al'umma tana da amintaccenta sai yace wa aminu hadhihi al'umma Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah amintacce a cikin wannan al'umma amintaccen wannan al'umma manzo Allah yace shine Abu Ubaida Amir wato ibn al-Jarrah to dan haka akan wannan hadisi al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa galibin mas'aloli waɗanda suke na gado wato yakan gabatar da fatawa ta Zaid ibn Thabit wato akan ta sauran sahabbai saboda wannan shaida da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bada akan shi sai dai abinda muke so mu sani ba kowace mas'ala bace ta gado da za a ce fada ta Zaid ibn Thabit ita take da rijayi an gane ko Hausawa kamar yadda suke fada mutun tara ne baya cika goma dan haka ba ma'asumi bane a mas'aloli da dama wato an rijaye shi amma galibin abin da ya zo da shi a fatawoyin shi to suna da rijaye amma ba kowace fatawa abin da ya fada za a ce a tunda Zaid ibn Thabit akan kaza yake cewa fadar shi ita take da rijaye za mu tashi babi na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala باب الوصايا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده متفق عليه وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله انا ذو مال ولا يرثني الا ابنه لي واحده أفا أتصدق بثلثي مالي قال لا قلت أفا أتصدق بشطره قال لا قلت afa atasaddaqu bi thulusi qal as-thulus was-thulusu kaseer innaka antadhara warathataka aghniya khayrun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas muttafaqun 'alayhi wa 'an 'Aisha radhiyallahu 'anha anna rajulan ata an-nabiyya sallallahu 'alayhi wa sallama fa qala ya rasulallah inna ummi yaftulitat nafsuha wa lam tusi wa adhunnaha law takallamat tasaddaqat afa laha ajrun in tasaddaqtu anha qala na'am muttafaqun 'alayhi wal lafzu li muslim wa ana abi umamah al-bahili radiyallahu anhu annahu qala samitu rasulallah sallallahu alayhi wa sallama yaqul inna allaha qad a'ta kulli haqqin haqqan fala wasiyata liwarith rawahu ahmad wa la arba'atu illa an-nasa'i wa hasanahu ahmad wa tirmidhi wa qawwahu ibn khuzaimah wa ibn al-jarud wa rawahu ad-darqutni min hadith ibn abbas radiyallahu anhuma wa zada fi akhiri illa an yasha al-waratha wa isnaduhu hasan wa an mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu annahu qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam inna allaha tasaddaqa alaykum bi thulusi amwalikum inda wafatikum ziyadatan fi hasanatikum rawahu ad-darqutni wa akhrajahu ahmad wal bazzar min hadith abi darda wa ibn majah min hadith abi hurairah radiyallahu anhu wa kulluha da'ifa lakin qad yuqawwi ba'dhuha ba'd walakin qad yaqwa ba'dhuha bi ba'd malam Allah ya ji kansa na fada wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncen wasiya shi lafazin alwasaya jam'i ne na wasiya kamar yanda in kace hadaya mufradin sa kenan hadiya asalin kalima ta wasiya a larabci an ciro ta ne daga fadar su wasa yasi bi ma'ana ittasala kenan wasala yasidu idan aka ce alwasiya kenan shine sadarwa kamar yanda malaman loga suke fada ita wasiya ta samu wannan suna domin shi mamaci yayin da yayi wasiya to tamkar ya sadar da wani al'amari wanda yake na rayuwarsa game da abu wanda yake bayan mutuwarsa lokacin da mutum yana raye kafin Allah ya masa rasuwa yace bayan raina ai mun kaza ai kaza ai kaza to kaga anan wani al'amari ne wanda yake na rayuwarsa ya sadar da shi game da abu wanda yake bayan mutuwa to dan haka kenan asalin kalimar kenan an ciro ta ne daga fadar su wasayasi wasiyan kenan shine kuma alwasiya kenan aka ce wasiya kenan shine sadarwa kenan mutun ya sadar da wani abu kenan anan shi ya sadar da abin da yake rayuwarsa kenan da abin da yake bayan mutuwa dan haka a shar'ance a istilahi malamai suke cewa ahadun khasun yudafu lima ba'da al-maut idan aka ce wasiya kenan wani kebantaccen alkawari ne wanda ake jingina shi wato izuwa bayan mutuwa ko kuma ka fada ka ce al'amru bitasarrufi ba'da al-mauti aw at-tabarru'i bil mali ba'da kenan umarni game da yin wani abu bayan mutuwar mutun yace bayan rasuwarsa ai masa kaza ko kuma yin alkhairi da dukiya wato bayan mutuwa yanzu misali gaba ta farko da muka ce al'amru bitasarrufi ba'da al-maut kaga duk mutumin da zai fada yayi wasiya ga wani cewa idan Allah ya mun rasuwa ƴaƴana waɗannan in sun isa aure a aurar da su, ko kuma kasancewar in Allah ya mura suwa wani zai mun wanka ko kuma wani zai mun sallah da abin da yayi kama da haka, ko kuma na cewa in Allah ya mura suwa a kai ni makabarta ta wuri kaza abin ne matukar kenan ba daukan shi ba za a yi ai wani bulaguro in dai a cikin gari ne ta wannan wasiya dole a zartar da ita. Amma in bata saba ma shari'a ko a cikin gari ne, misali in yace abin ne shi a makabarta alhali makabartar kuma ba ta musulmi bace ta arnaci, to wannan wasiya ba za a zartar da ita ba a matsayin shi na musulmi, saboda ba a binne musulmi a makabarta ta arna kamar yanda arne ba a binne shi a makabarta ta musulmi. Dan haka in yace in na mutu ai mun kaza, misali ƴaƴana ai musu aure in sun isa aure, misali ko yace kaza wani zai mun wanka ko wani zai mun sallah da abin da yake kama da haka, to dole a zartar masa wannan wasiya da yi. Kaga anan ya zaman to kenan al'amru bitasarrufi ba'da al-maut, shi ne malamai suka ce awi tabarru'u bil mali ba'da, ko kuma yin alkhairi da wata dukiya bayan mutuwa, kamar yace in na mutu a cikin dukiya ta dauki kaza a gina mu masallaci ko a gina mu makaranta ko a raba ma dangi na waɗanda suke ba su da gado na, wani a bashi kaza wani a bashi kaza, to wannan duka wasiya ce wanda yana mutuwa, to wannan wasiya dole a zartar da ita. Ita wasiya ta samu asali a cikin Al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka kuma malaman al'umma sun tabbatar da cewa sun yi ijma'i akan cewa ita wasiya abu ce wanda Allah ya shar'anta ta daga cikin Al-Qur'ani. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala a can cikin suratul Nisa, bayani da Ubangiji ta'ala ya yi akan abin da ya shafi rabon gado, sai yake cewa min ba'di wasiyatin yusi biha aw dai, an gane ko min ba'di wasiyati kenan, da wanda za a raba na dukiya ta mamaci da ya bari sai bayan an zartar da wasiya, wasiyar da shi mamacin yayi aw dainin ko kuma wani bashi da yake kanshi bayan an biya bashi, wanda haka yana daga cikin dalilai fadar Ubangiji mai girma da daukaka, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'ala almuttaqin. Haka a cikin suratul Ma'ida, ya ayyuhallazina amanu shahadatu bainakum idza hadara ahadakumul mautu hina alwasiyatu thnani dhawa adlin minkum. Dukkan waɗannan ayoyi suna tabbatar mana wasiya abu ce wanda Allah ya shar'anta mana. A cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisai sun wuce a lissafa, za mu ga kaɗan daga cikin su wanda malam ya zo da su a ƙarƙashin wannan bayani. Kuma dangane da ita wasiya, akwai hikimomi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da shar'anta ta, saboda duk abin da Allah ya shar'anta akwai hikima, na yi akwai hikima, na bari akwai hikimar da ta sa aka ce mu bar kaza. Yana daga cikin hikimomi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da shar'anta mana wasiya, wato kasancewar wani jin kai ne wato game da bayinsa, domin mu samu matsayi wanda yake madaukaki a makomin mu lahira, saboda duk lokacin da shi mai wasiya yayi wasiya, abu na farko kaga akwai tausayawa ga makusantan shi waɗanda ba su da gadan shi, waɗannan makusantanka ne, kanninka ne, koyayyinka ne, ƴan uwanka ne na kusa, waɗanda ka tabbata ba su da gadanka, domin akwai waɗanda sun kare su ba za su ci gadanka ba. To nan kai wasiyar cewa a ɗau wani abu a ba su daga cikin dukiyarka, kaga akwai tausayawa. Sannan kuma akwai shigar da wato shi ne yalwa ga waɗanda suke mabukata, da taimaka ma waɗanda suke marayu da miskinai, in har shi wanda aka masa wasiyar wato ya yi adalci, ya zartar da abin da aka yi wasiyar. kaga dukkan waɗannan abubuwa da aka zano shi wanda yayi wasiya to yana da ladan dukkan waɗannan abubuwa da aka zano tare da cewa kuma shi kanshi maslaha ce ta shi mai wasiya abin da ya tara na dukiya maimakon in ya tafi komin yawan dukiyar babu daidai da dala daya wanda za ta bi bayan shi ta iske shi makoman shi lahira ya samu ladanta sai abin da ya riga ya gabatar a rayuwarsa to amma anan in har yayi wasiyar cewa daga cikin dukiyata a dauki kaza a yi kaza a wasu abubuwa na alkhairi da ya zana kaga bayan mutuwar shi wannan abin da ya ayyana to ladan zai ci gaba zai iske shi kamar yadda zamu iske hadisi na Mu'az Allah ya kara masa yadda a ƙarshen baba wanda yake nuna mana cewa Ubangiji ta'ala ya mana sadaka da kashi ɗaya daga cikin ukun abinda muka mallaka na dukiya a lokacin mutuwar mu dan dade a cikin ladan mu ma'ana dan ladan mu ya karu dan haka wannan duka hikimomi ne na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala game da shari'an tawsiya akwai maslaha ga shi wanda yayi wasiya sannan kuma akwai babbar maslaha ga su waɗanda aka ba wasiya maimakon ka tara dukiya ka wuce ka tafi waɗannan makusantanka ne wanda komai ba su da shi a cikin dukiyarka kaga anan akwai abubuwa waɗanda suke na jin zafi wanda yake ya wuce iyaka akan rasuwarka amma duk lokacin da ya kasance kayi wasiyar cewa a taimaka musu a basu kaza wani a bashi kaza wani a bashi kaza to dan haka akwai kyautata musu anan matukar kyautatawa kuma zaka samu sakamakon lada akan haka to shine anan mallam sai ya zo mana da hadisi na farko a baban wanda hadisin abinda zamu fa'idanta a karkashin sa shine wato hukuncin ita yin wasiya kuma tare da cewa mai gaugawa mu gabatar da wasiya kar mutum yayi jinkiri kamar yadda mallam ya zo da hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda na faɗa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma haqqu mri'in muslimin lahu shay'un yuridu an yusiya fihi yabitu laylataini illa wa wasiyatuhu maktubatun inda za Allah yake cewa ma haqqu mri'in muslim ma'ana bai dace ba ga mutum musulmi ai mala'iku bihi bai dace ba da mutum wanda yake musulmi lafazin muslim anan malamai suka ce kharaja makharajal ghalib wasiya bata kebanta ba sai ta musulmi koda kafiri yayi wasiya to wannan wasiya halakci za a zartar masa da wannan wasiya in wasiyar bata saba ma shari'a ba sai dai musulmi shine zai samu ladan abin da yayi wasiya da shi amma kafiri ba yanda za a iya samu lada akan duk wani abu da zai yi wasiya na aiki na alkhairi kamar yanda duk aikin da ya gabatar ma kansa yana raye shi kafiri to tun daga duniya Allah yake biyan shi amma ko masa lahira ba zai samu komai na lada akan abubuwan da ya gabatar ma kansa dan haka ko kafiri yayi wasiya in dai bata saba ma shari'a to akan iya zartar masa da wannan wasiya to shine anan yace ma haqqu mri'in muslim wato bai dace ba ga mutum musulmi lahu shay'un wanda yake da wani abu me ake nihi da wani abu anan ana nihi dukiya kuma dukiya kadanci ko da yawa domin shay'un anan na kira ne fi siyakin nafi an gane ko siga ce kenan daga cikin siyagul umum sai yace yuridu an yusiya fihi da yake nihin yayi wasiya a cikin wannan abin da yake da shi na dukiya maza Allah yace ai bai dace ba ya bitu lailatai ya kwana dare biyu a wata riwaya a cikin sahihu muslim cewa ko dare uku illa wa wasiyatuhu maktubatun inda face wato a samu wasiyarsa tana rubuce a gunsa ya tanadi wasiyarsa ma'anan nafiya ce kenan bi ma'ana laisa haqqu shine isim kinta kenan khabar kinta shine illa wa wasiyatuhu maktubatun inda face a samu wasiyarsa tana rubuce a gunsa. Cikon hadisin Ibnu Umar, Allah ya kara masa yadda, sai yake cewa tunda naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka, yace wallahi ban taba kwana dare ɗaya ko dare biyu yace face wasiyata tana rubuce a gona. Tintini ya rubuta wasiyarsa dare ɗaya ko dare biyu yace ban taba kwana ba tare da wasiyata ba, wasiyata tana nan a gona a rubuce. To dan haka kasancewar shi wannan hadisi wato malam ya zo mana da shi domin ya nuna mana cewa ita wasiya abu ce wadda wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya shar'anta, kamar yanda kuma nassi na Al-Qur'ani shine ya tabbatar mana, tare da cewa anan manzo Allah yana nuna mana dukkan musulmi ya kamata a ce yayi gaggawa zuwa rubuta wasiya domin kwatanta wannan umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa ai bai dace mutum musulmi ya kwana dare ɗaya ko biyu ba. Yake mutumin da yake da wani abu wanda zai wasiya, face a samu wasiyar shi a rubuce a gunsa. Domin ita game da yin wasiya wato tanadi ne, wato na mutuwa, shiri ne wanda yake na mutuwa, don kar wani abu ya zo ya shagantar da kai, wasu abubuwa waɗanda suke na haƙuƙuwa su kuce maka, wanda in sun riga kenan sun tafi, ka riga ka tafi, to kakan iya barin baya da kura. Amma matukar mutum ya yi wasiya, to komai za a iya warware shi. Kamar yadda kuma shi wannan hadisi, zahirin hadisin baya nuna cewa sharaɗin wasiya cewa sai mutum yana cikin rashin lafiya. Ba sai mutum yana cikin rashin lafiya ba zai yi wasiya. Kana cikin koshin lafiya da ƙarfinka, sawa'an babba ne ko yaro ne misali, ko mace ce ko namiji, to wannan ana buƙatar mutum ya yi ƙoƙari ya jaddada wasiyar shi, mutum ya rubuta wasiyar shi. Don haka kasancewar ita wasiyar, in har mutum ya riga ya rubuta wani abu, ya riga ya sabanta wani abu ya shigo, to ya kamata mutum kuma ya ƙara sabanta wasiyar, kar mutum ya rubuta wasiyar ta farko, kenan abinda za a ƙara a ƙara, abinda za a rage a rage. To haka a kullum. Kuma tare da cewa ita wasiya, kamar yanda malamai suke faɗa, sunna ce mustahabba, kamar yadda jumhurin malamai suka tafi akan haka, amma tare da cewa da yawa daga cikin magabata sun tafi akan cewa wasiya wajibi ce, dole ne mutum yayi wasiya. Sai dai kamar yadda malamai suka ce abin da ya dace kenan a dora ta akan wato sune al-ahkamul khamsa. Akwai lokacin da wasiya take zama wajibi, akwai lokacin da take zama mustahabi, akwai lokacin da take zamantowa haramu, akwai lokacin da take zamantowa makruhi, akwai lokacin da take zamantowa halal. Wanda wasiya take zama wajibi a kansa, duk mutumin da ya tabbata akwai haƙu, akwai haƙƙin wani a kan shi, to yin wasiya ta zama wajibi. Misali, bashi ake binka, to anan ya zama wajibi ka rubuta da wane da wane da wane suna bi na bashin kaza, wane yana bi na kaza, wane yana bi na kaza, gaba ɗaya ka ƙididdige ka rubuta. Ko ya kasance akwai kayan ajiya a gunka, kayan da wasu ba su san ba cewa ajiya ne aka baka, wanda kana mutuwa kayan suna iya tozarta, to anan sai ka rubuta, dole ne ka rubuta abu kaza abu kaza, ba nawa bane, kayan ajiya ne, wane ya bani ajiya. Don haka in an baka ajiya, to ka yi ƙoƙari ka samu amintacce ka shaida masa, kuma in so samu ne ka rubuta ka tabbatar da cewa abu kaza ba nawa bane na mutane. Kuma anan musamman abu wanda yake mai hadarin gaske, abin da ya shafi kamar dukiya, abin da ya shafi kuɗi, kai ko yau mutun ya baka ajiya yace gobe zan zo in amsa, to ya kamata wannan ajiya da ya baka ka rubuta ka tabbatar ka shaida ma wani wani ya bani ajiyar kudin shi, ya bani ajiyar kudi kaza. Haka kasancewar misali mutumin da ya tsuntuwa ya tsinci wata dukiya, dukiyar da dole sai an ci gaba da cigiya tsawon shekara, to wannan in shekara bata cika ba ita ma wannan abin da ka tsinta dole ka rubuta cewa kaya kaza kayan tsuntuwa ne na tsinta, ka samu su kenan ka shaida musu ka sanar da su ba dukiyar ka bace, dan kar ka mutu su magada su ringa zamanin dukiyar su ce su haukanta. Dan haka kenan wannan ya zama wannan kenan wasiya ce wadda take wajiba. Nau'i na biyu wanda shi ma wajibi ne mutum yayi wasiya shine lokacin da ya kasance kana da makusanta, makusantan da ba su da gadanka kuma alhali kana da dukiya mai yawa, to anan dole kai wasiya cewa wana da wana da wana da wani wana a bashi kaza, wana a bashi kaza, wana a bashi kaza, makusantanka waɗanda ba su da gadanka, wanda kenan kana da ƴaƴa, kana da waɗanda sun kare su ba za su ci komai ba, to anan sai kai wasiyar cewa a dau wani abu kaza, abu kaza a ba wani, abu kaza a ba wani. Shine malamai suka ce abin da yake tabbatar da haka ita wannan aya, domin ayar ba gaba ɗayanta bane aka shafe ta. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaikum idha hadara ahadakumul mautu in taraka khairan alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabina bil ma'ruf yusikumullahu fi auladikum. Ita ta shafi wani bangare na ayar kenan, duk wanda yake da gadanka kamar yadda zamu iske hadisi, to dan haka wannan shi ba maganar kai masa wasiya, wanda a farko kenan mahaifa, uwa da uba da dangi waɗanda suke na kusa, to wannan dole mutum yayi wasiya. To dan haka anan malamai suka ce kenan waɗanda ba su da gadanka, makusantanka, ayar tana nan akan wajaucin yin wasiya. Amma duk wanda yake da gadanka to Ubangiji Ta'ala ya riga ya raba, duk wani mai haƙƙi ya bashi haƙƙinsa. Sannan nau'i na uku inda wasiya take zama wajibi shine lokacin da kamar yanda ya kasance a irin wannan zamani namu, abubuwa waɗanda suke na bid'o'i waɗanda an kirkire su an shigar da su cikin addini, musamman abin da ya shafi jana'iza, to anan dole mutum yayi wasiya, dole ne mutum yayi wasiyar cewa kar ai masa kaza, kar ai masa kaza, kar ai masa kaza, domin sun saba ma sunna, kamar yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato suke irin wannan wasiya. Sa'ad ibn Abi Waqqas, Allah ya kara masa yadda, lokacin da bashi da lafiya da yazo mutuwa sai yake ma ɗayansa wasiyar cewa wato inna mutu kar amun kaza, kar amun kaza, shine lokacin da yake cewa ya kirayi ɗansa, wato kamar yadda ɗansa Amir yake cewa wato mahaifina Sa'ad ibn Abi Waqqas, lokacin da ba shi da lafiya, rashin lafiyar da Allah ya karbi rayuwarsa a cikinta, yake cewa alhiduli lahadan, yace in har na mutu yace nau'in kabarin da za ku gina mun ku yi mun lahad, alhiduli lahadan, wanda shi in aka ce allahad nau'i ne na ginin kabari, wanda akan yi rami mai zurfi in an yi, sannan kuma bangon alƙibla na kabarin sai a yi loto, wanda ake soka mamaci cikin loton, sannan kuma sai a jera tuballa sai a sanya laka wato a toshi, wanda irin wannan nau'i haka aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai dai shi lahad baya yiwuwa sai a wurin da yake haƙo ne yana da tauri, amma duk wurin da yake da yashi yake da laushi lahad baya yi, sai dai a yi ashab, shine kenan za a yi babban rami sannan a tsakiyar, sannan sai a yi kuma karamin rami wanda ake saka mamacin sai a jera itace. Gane ku, shine kenan ake cewa uwa da diyarta, kenan a yi babban rami sannan a tsakiyar kuma sai a yi rami, sannan kuma in an saka mamaci sai a jera itace. Shine sai yake cewa wansibu alayyal liban, yake cewa ku kafa tuballa, a kushewar, ma'ana in kun soka ni ku sanya burgina ku tushe, sai yake cewa kama sune abi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yadda aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka. Hadisi ne yana cikin sahihu muslim, sanan yana cikin as-sunanul kubra na al-imam al-bayhaqi. Kaga anan yana wasiyar ayi masa busa wanda take ta sunna, irin yadda aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka hadisin Abu Hurda dan Abu Musa al-Ash'ari yake cewa mahaifina Abu Musa al-Ash'ari lokacin da yazo mutuwa ya mana wasiya, yake cewa idan falaqtum bi janazati fa asriqu bi al-mashiya, yace idan kuka dau gawa ta za ku kai ni makabarta, ku dan hamzar ta tafiya, kar ku yi sando an gane ko, kar ku ringa taki daidai irin yanda arna suke yi, ma'ana ku dan yi gaggawa. Dan haka in za a kai gawa makabarta, to abin da yake sunna a dan yi sauri, amma ba sauri ba wanda yake na fitar hankali, kamar yadda yana daga cikin gargashin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace asiri ubil janaza. Sannan sai yake cewa wala tutbi'uni bi majmar, yace kar ku raka gawa ta da kaskon turaren wuta irin yadda ƴan mushar suke yi, yace kar ku mun haka. Sannan sai yake cewa wala taj'alunna ala la hadishai an, kuma kar ku sanya komai wato a cikin kenan kushewa ta ramin kabari na, kar ku sanya mun komai, kamar yadda wasu sai an zo an yi wata shimfiɗa sukan shimfiɗa tsumma wannan mai ayatul kursiyi, wasu su ce wai an rubuta ayatul kursiyi wai a cikin kabarin da sauransu. Sine sai yake cewa wala taj'alunna ala la hadishai an yahulu baini wa bainat tura, kar ku shimfiɗa komai a cikin kabari na wanda zai sha makanci tsakani na da ƙasa, yace kar ku sa wata shimfiɗa. Sannan sai yace kuma wala taj'alunna ala qabri bina'an, kar ku yi wani gini akan kabari na, ku zo ku sanya wasu burgina ku gina ku kewaye ko ku gina wata kubba, yace kar ku yi. Sai yake ce an gane ku, kaga wannan kenan wasiya ce yake na cewa duk wasu abubuwa waɗanda suka saba ma shari'a kar a yi masa. Hadisin yana cikin musnad na al-Imam Ahmad, haka na a cikin as-sunan al-kubra na al-Imam al-Bayhaqi, hadisi ne sahihi kamar yanda Sheikh Nasir al-Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin a cikin ahkamul janayiz. Sannan akwai hadisin Huzaifa Allah ya kara masa yadda, shi ma yake cewa idza ana mitu fala tu'zinu bi ahadan wa inni akhafu an yakuna na'yan wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yanha anin na'i, yake cewa inna mutu kar ku sanar da wani, ku je kuna fada wani ya mutu wani ya mutu, yace kar ku, yace domin ni ina jin tsoron hakan ya zamanto kai ya ku ne, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da kai ya ku, lalle in aka ce ya ku shine ba da labari game da mutuwar mutum, shine akai labari, shine ake nihi da anna'i, to illa kasancewar shi na ayun akwai wanda shari'a ta tabbatar da shi ta yarda da shi, akwai wanda ya zaman to haramun, wanda ya zaman to haramun irin na jahiliya da suke na jahiliya, idan mutum Allah ya masa rasuwa sai a tura jama'a wurin taron jama'a da magan duk inda jama'a suke haduwa da kan titina, wani mai kaza Allah ya masa rasuwa, wani mai kaza suna kididdiga abubuwan shi na alkhairi, to wannan haramun ne. Kawai iya abinda za a yi sanarwa a dan rako a sanar da jama'a, wani Allah ya masa rasuwa lokaci kaza za a yi janaiza, wannan ba laifi bane shari'a ta yarda da shi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai ma sahabbansa yakon mutuwar Najashi lokacin da ya rasu, manzon Allah ya faɗa musu yace dan uwanku wanda yake kasar Habasha Allah ya masa rasuwa, don haka ku fito mi masa sallah. To musamman yanzu wannan fa a wancan lokaci nasu ka dauka irin bid'o'in da aka kirkire su a yau game da abin da ya shafi jana'iza, tun daga mutuwar mutum har akai lokacin da za a binne shi, har bayan binne shi zaka samu bid'o'i sun wuce a lissafa. To da haka irin waɗannan abubuwa dole mutum yayi wasiyar cewa kar ai masa kaza in ya mutu, kar ai masa kaza, kar ai masa kaza, duk abin da ka tabbata ya saba ma shari'a, wanda mutanen ka al'adar su ce sun riki wannan abu sun maida shi ibada wanda alhali ba ibada bace, to wannan dole mutun yayi wasiya. Kamar misali, in ka dauki irin waɗannan sadakoki, sadakar uku, sadakar sati, sadakar arba'in, sadaka ta shekara, shikenan kuma kwata kwata an manta da kai, dukkan su waɗannan ba su da asali a cikin addini, abu ne wanda aka kirkire su aka dauke su a matsayin ibada wanda alhali ba ibada bace. Lalle yi ma mamaci sadaka abu ne wanda yake da asali, to amma kayyade mata wannan lokaci uku da sati da arba'in da shekara, shine ya rikida ta ya maida ta wannan bid'a ce, domin ba wanda ya isa ya ba ibada lokaci face Allah subhanahu wa ta'ala ko manzansa, kamar yadda ƙarin bayani zai zo akan wannan gaba idan muka zo hadisi kenan na gaba. Hadisin wannan hadisin Aisha, Allah ya kara mata yadda. Sannan kuma wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana ita wasiya kenan, in mutum ya rubutu, ya rubuta rubutu wanda ake fahimtar gaya abinda ita wasiyar ta kunsa, to wannan za a yi aiki da shi, ba maganar buƙatar cewa sai an samu wani shaidu. In dai aka tabbata gaya rubutun wane ne, an gane, ko kuma ya rubuta ya sa hannu cewa kaza da kaza gaya, in ma bai iya rubutu ba ya sa aka rubuta ya ba da cewa gaya wannan wasiyar ce, aka tabbata, to wannan ba a buƙatar shaida. Tare da cewa al-Imamu Ahmad da Ishaq ibn Ibrahim da wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa shaidawa akan wasiya wannan dole ne, suka ce dole ne a rubuta, a wannan mutum bayan ya rubuta sannan mutum kuma ya samu wasu ya shaida, musu akalla a samu mutum. Sun kafa hujja da waccan aya wadda take cikin suratul Tauba, wannan suratul Ma'ida, ya ayyuhal ladhina amanu shahadatu bainakum idza hadara ahadakumul maut hina al wasiyyah tsnani zawa adli minkum aw akhrani min ghayrikum. To akan wannan aya suka ce shaidawar wajibi ne, sai dai anan a takaice shi wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayanin rubutu kadai, bai ambata shaida ba, dan haka wannan yana tabbatar da cewa shaidawar ba dole bace, inda dole ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ambata, to sai dai an so in ka rubuta sannan kuma ka shaida ma wasu, domin shaidawar wannan ƙara ƙarfafa wasiyyar ce. Dan haka kenan, in ma takardu ne aka yi, ka samu kamar mutum biyu zuwa uku, ka rubuta wane ka bashi, wane ma ka bashi, wane ma ka bashi, sannan wata ka ajiye ta a gunka. Sannan kuma wannan hadisi yana ƙara nuna mana mahimmancin rubutu, duk wani abu wanda yake mai mahimmanci wanda ana tsoron abun wannan yana iya tozarta, to anan abin da ya dace a rubuta, abin da ya dace kenan a rubuta a aji, domin a kiyaye wato haƙuƙuwan masu haƙƙi. Sannan hadisi na gaba kenan a takaice, wannan hadisi yana nuna mana ita wasiya kenan abu ce wanda ake buƙatar a yi gaggawa kenan, kar mutum ya ɓata lokaci. Sannan kuma hadisi yana ƙara tabbatar mana hukuncinta, tare da cewa jumhurin malamai sun tafi akan cewa sunna ce kenan, wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa wato wajibi ce, sai dai bayani ya gabata akwai lokacin da take zama, duk da cewa mun yi bayani lokacin da take zama wajibi, a lokacin da ita wasiya take zamantowa mustahabi, lokacin da mutum ya kasance yana da dukiya, sannan anan ga wasu ayyuka na alkhairi wanda ya yi sakaki a rayuwar shi bai riga bai gabatar, to anan an so ya yi wasiya a cikin dukiyar shi cewa ai masa kaza, ai masa kaza, wani a bashi kaza, wani a bashi kaza, ga waɗanda suke ma ba makusantan shi ba, a lokacin da take zama makaruhi, wato lokacin da ya kasance dukiyar mutum dukiya ce wadda take ɗalkaɗan ba ta da yawa, to anan an karhanta kai wasiya, domin in kai wasiya ɗan abin daman bai taka karaya karya ba, kenan anan magadanka ka tauye musu iya abin da yake kasansu na dukiya. Ko kuma ya kasance a inda take zamantowa haramun, shine lokacin da mutum zai yi wasiyar hana wasu daga cikin magadan shi cewa kar abawa ne wani kar aba shi kaza wani kar aba shi kaza ko ya kebanci wasu ya hana su to wannan haramun ne irin wannan wasiya ko yayi ta irin wannan wasiya kenan za a rubuta ta kamar yayin lokacin da zai wasiya ga wani wanda yake magajin shi wanda yake da gadan shi ya ce a ai kaza za a bashi wani a bashi kaza wani a bashi kaza wani yayi wasiya a bashi wani kuma ya hana shi wannan kwata kwata wasiya ce haramtacciya dole za a rusa ta sannan hadisi na gaba hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya kara masa yadda na fada yake cewa na fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nace masa ana zumane ya rasulullahi ni mutum ne ma'abucin dukiya mai yawa wannan kwa a shekarar hajjin bankwana Sa'ad ibn Abi Waqqas rashin lafiya ta kwantar da shi a birnin Makka a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya gaida shi shine sai yake fada yake cewa innahu qad balaga bi min alwaja'i ma tara yace ya rasulullahi kana kallon yanda rashin lafiya ta kai matuƙa da ni yana cikin hali wanda yake na tsanani sai yake cewa ya rasulullahi wa ana zumalin wala yarisuni illa ibnatun li wahida yace ya manzon Allah ni mutum ne ma'abucin dukiya mai yawa yace kuma babu wanda zai gaje ni a yanzu ne yace face diyata daya ba ni da wani wanda yake da gado na yake cewa face diyata wanda take daya kina wannan ya ambaci kenan daga cikin yayansa a lokacin nan banda diyade baye da kowa kuma anan shi a iya zatansa rinjayin zatansa da wuya zai tashi daga wannan rashin lafiya wanda bayan ita Sa'ad ibn Abi Waqqas aqalla Allah ya albarkace shi da ƴaƴa mata sai da ya haifi kusan 12 maza kusan 10 to amma a lokacin da yake maganar diyashi ɗetacce shine yace wala yarisuni illa ibnatun li yace babu wani wanda zai gaje ni face diyata daya a wannan gaba wa ana zumalin za mu iya fa'idantar ba laifi ba ne ba mutum ya ce ni Allah ya albarkace ni da dukiya ma'ana ina da dukiya mai yawa in dai ba dan wani alfahari da nuna jiji da kai ba laifi mutum ya faɗi haka kamar yadda a nan yake faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ana zumali ya ce ni mutum ne ma'abucin dukiya mai yawa ya ce wala yarisuni illa ibnatun li ba wanda yake da gado na a yanzu yace in ban da diyata daya sai yace a fa atasaddaqu bi sulusai mali yace ya manzo Allah yanzu zan iya yin sadaka da kashi biyu daga cikin ukun dukiyata ba'ana zan iya kasa dukiyata kashi uku nayi sadaka da kashi biyu kenan me yake nihi da sadaka anan ma'ana yayi wasiyar cewa in Allah ya masa rasuwa a kasa dukiyar shi kashi uku kashi biyu wato azartar da su ayi wasiya da yayi wani ayi sadaka da su kashi ɗayan da ya rage kenan kuma a ba magada qala la manzo Allah ya ce masa qultu sai nace a fa atasaddaqu bi shadrihi nace ya manzo Allah yanzu zan iya yin sadaka da rabin dukiyata in raba ta tsakiya in wasiya da rabin qala la manzo Allah ya ce masa a qultu sai nace masa a fa atasaddaqu bi sulusihi ya manzo Allah yanzu zan iya yin sadaka da kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyata qala sai manzo Allah ya ce masa as-sulus lafazin as-sulus in ma ka dauke shi fa'il ne wanda an shafe kenan fi'likin sa ai yakfi kas-sulus kenan kashi ɗaya daga cikin ukun na wadatar da kai ko kuma ka dauke shi a matsayin mubtada ne wanda an shafe labarin sa kenan as-sulus kafin kenan kashi ɗaya daga cikin uku ya wadatu manzo Allah sai ya ce was-sulusu kaseeru amma fa sulusi manzo Allah ya ce abu ne mai yawa kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya manzo Allah ya ce abu ne mai yawa don haka Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda a cikin riwaya ingantacciya yake fada yake cewa inda a ce jama'a sun tauye wasiya daga kashi 1 daga cikin 3 dukiya sun maida ta rubu'i 1 daga cikin 4 ko 1 daga cikin 5 yace da yafi dacewa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada yace wasulusu kasir yace kashi 1 daga cikin 3 dukiya abu ne mai yawa dan haka shi Ibn Abbas ya so a ce in za ka yi wasiya a ce ka yi wasiya da kashi 1 daga cikin 4 dukiyarka ko kuma 5 kinta saboda manzon Allah ya faɗa cewa kashi 1 daga cikin 3 dukiya abu ne mai yawa kamar yadda take yake cikin wata riwaya Abubakar Allah ya kara masa yadda lokacin da ya zo mutuwa ya yi wasiya da 1 daga cikin kashi 5 din dukiyarsa 1 daga ciki kenan khumsi sai wasu suke masa rarauka suka ce haba Abubakar yaya za ka yi wasiya da khumsi 1 daga cikin 5 sai yake ba su uzuri yake cewa shin yanzu bazan yarda ga kaina da abinda Allah ya yarda ga kansa da manzansa kamar yadda yake fada wa alamu annama ganimtu min shay'in fa anna lillahi khumsahu to da haka dai abinda ake so mutun ya dan tauye daga cikin sulusin kenan ya kai ta rubu'i ko kuma khumsi sai yace innaka antadara warasataka aganiya manzo Allah yake cewa lalle kai da zaka bar magadanka suna wadaci khairu min antadarahum alatan yatakaffafuna an-nas shi yafi alkhairi da zaka bar su suna talakawa suna roƙon mutane suna tara ma mutane hannu suna roƙo a ce ka mutu ka bar wato magadanka iyalinka suna da wadata shi yafi alkhairi ka mutu ka bar su talakawa ya zamantu suna bu mutane suna roƙo da haka a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya bayyana mana gwalgwadon abinda yake dacewa a yi wasiya wanda shi wannan hadisi shine yake bayyanar da abinda waccan aya ta kunsa wanda Allah ya shar'anta mana wasiya da yace min ba'di wasiyati yusi biha aw dayn ko kuma da yace kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayra lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin bayan da za a yi kasan gwalgwadon abin da ya dace a yi wasiya da shi sai ka komo cikin sunna amma a ayar ba za ka iya fahimta ba don haka aya ce mujmala kenan wannan hadisi kuma shine ya bayyana cewa ga gwalgwadon abin da ake wasiya kaga anan in ba dan sunna ta bayyana wani yana iya yin wasiya da dukiyar da ya mallaka gaba daya wani yana iya yin wasiya da rabin dukiya wani yana iya yin wasiya da kashi 2 daga cikin 3 dukiyar kamar yanda shi Sa'ad ya so yayi amma manzo Allah sai ya nuna mashi hakan kin duka bai dace ba ga iya abin da kana iya yi wanda shari'a ta tabbatar da halaccin kenan kashi 1 daga cikin 3 dukiya shine anan kenan malam ya zo da wannan hadisi na Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya kara masa yadda kenan yana nuna mana cewa ita gwalgwadon wasiya kenan sulusi shi wannan akan halacci ne mutum zai yi da sulusi amma in so samu ne kenan mutum ya rage kenan ta dawo kamar rubu'in wato dukiya sannan kuma hadisin yana ƙara fa'idan tadda mu haramun ne mutum ya yi wasiya da abin da yake ya wuce sulusin dukiya in mutum ya yi wasiya ya ce a ba da rabin dukiyar shi ko kuma a ba da kashi 2 daga cikin dukiyarsa ko kuma a cikin huduwan an kasa hudu a ba da kashi 3 to duka wannan wasiya za a ruza ta ba za a yarda da ita kenan abin da ya daka akan sulusin ba za a yi kenan wannan sulusin shi kadai ne za a zartar da shi da haka anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ba Sa'ad izinin yin wasiya face sai da sulusin dukiya sannan in abin da ya wuce sulusi to anan ba a zartar da wannan wasiya kuma sai da yarda da amincewa ta su magada domin haƙƙinsu ne kamar misali abubuwan da mutum ya zano yace ayi masa ya rubuta cewa a yi mun kaza a yi mun kaza da aka kasa dukiyar kashi 3 to gaba ɗaya sai aka samu wannan kashi ɗaya daga cikin uku bai isa bai wadatar da wannan abubuwa da yake buƙatar a yi masa. To anan a wannan kashi biyu ba za a ɗauko daidai da dala a ƙara sai da yarda da amincewa ta magadan. Magadan kuma waɗanda suke baligai masu hankali ba yara ƙanƙana ba. Saboda haƙƙinsu ne in sun yarda a ɗan ƙara sai a ƙara, in ba su yarda ba kuma bai halatta a ƙara. In kuma misali abubuwan da ya ce a yi masa wannan kashi ɗaya daga cikin uku da aka zartar wani abu sai ya rage. Misali ya zamanto miliyan uku ya mallaka gaba ɗaya. Kaga a nan miliyan ɗaya za a zartar da wannan wasiya, to duk abubuwan da ya ce a yi ba su wuce jika 500 ba. To in an zartar da wannan wasiya 500 ɗin kenan sai a dawo da ita a haɗa ta ta magadaci. Sannan kuma wannan hadisi wato yana ƙara tabbatar mana cewa in har mutum zai yi wasiya to kar ya yi wasiya wadda zai cutar da wasu. An gane ku, domin a ƙarshen ita wannan aya wadda take cikin suratul Nisa, Ubangiji ta'ala ya faɗa min ba'di wasiyati yusa biha aw daynin ghayra mudar. Kenan halin ba yana mai cutar da wasu yana kuntata musu, domin akwai lokacin da mutum zai yi wasiya da domin ya tauye ma wasu gadari haƙƙinsu, wanda mafi yawan wannan kuma yana kasancewa lokacin da ya kasance mutum wasu ƴan uwa ne gare shi wanda shi akwai rashin zuttuwa baya so su ci wani abu wanda yake na gadan shi, to wasu wani yakan fake akan haka. Amma wanda galibi daman ba a cika samun wasiya wadda take da cutarwa ɓangaren abin da ya shafi al-usul wal furu, ma'ana mahaifa ko kuma yaya, amma galibin inda ake samun cutarwa ɓangaren wasu ƴan uwa. Don haka kenan in har mutum zai yi wasiya to kar ya yi wasiyar da zai cutar da wani ya kuntata masa, kenan ya rage masa wani abu wanda yake daga cikin haƙƙi. Galibi ko kamar ikwa waɗanda suke lu'um ƴan wajen uwa wanda uwa ta hada ku da su, to galibi an fi samun irin wannan. Nan insha Allah ya kamata mu dakata, da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر.